أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله أخلصك وطهرك وامتزجك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أمنا يا الله تبارك وتعالى بوليا يقوم ونرانا تا الحميد shi daga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Amma ya Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake kawo mu wannan rana don ci gaba da wannan tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Za mu tashi akan aya ta 42 a cikin suratu Al-Imran. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kissanta mana kissan waɗansu daga cikin bayinsa, annabawa da kuma siddiqan bayi. A karatun mu na jiya an kissanta mana magana akan abin da ya shafi Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam. Sannan a yau kuma za mu ɗora akan magana akan siddiqiya, ita ce sayyida Maryam alaiha salam, wacce take mahaifiya ga Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ubangiji tabaraka wataala ya ce wa idh qalatil mala'ikatu, ka tuna musu ya rasulullahi, ka ba su labari. Idh qalatil mala'ikatu, yayin da mala'iku suka faɗi ya Maryam, suka ce ya ke Maryam, inna Allaha astafaki, cewa Ubangiji ya zabe ki, mara ikhtaraki, Ubangijinki ya zabe ki, sannan wa baharaki, Ubangiji ya tsarkake ki, min masisir rijali, daga tabawan namiji, sannan wastafaki, ya zabe ki, ala nisa'il alamin, akan matan talikai gaba daya, amma alimi ahlu zamaniki, wato alam waɗanda suke na zamanin ta. Abun nufi anan shine wannan aya tana nuna mana matsayin mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, wato sayyida Maryam alaiha salam. Ubangiji tabaraka wataala kamar yanda yake zabin mazaje anan baya kadan mun karanta inna Allaha safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin, cewa Ubangiji ya zabi Annabi Adam alaihi salatu wassalam, ya zabi Annabi Nuhu, ya zabi Annabi Ibrahim, sannan ya zabi Imrana mijin wato Hannatu mahaifiyar Maryam mahaifiyar Annabi Isa. Anan Allah ya ce ya zabe su. Ashe Allah yana iya zabin maza kuma ya zabi mata? Dama Qur'ani Allah ya gaya mana wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Ubangijinka yakan yi halitta kuma ya zabi halittar. Saboda yadda Allah yake zaben mazaje, haka kuma da ikonsa yake zaben mata su zamanto waɗansu abu a cikin halitta, kamar yadda Allah ya gaya mana a wannan aya. can Allah ya gaya mana ya zabi annabi Adam saboda annabi Adam shine abul bashari baban kowa da kowa duk wanda ka gani annabi Adam baban sa ne duk wanda ka gani annabi Adam baban sa ne domin shi aka fara halitta sannan bayan an halicce shi Allah tabaraka wataala ya halitta masa matarsa nana Hawwa kamar yadda Qur'ani ya gaya mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ai min nafsin wahida daga annabi Adam ke duk wanda ka gani daga annabi Adam Allah ya yi shi ita matarsa nana Hawwa Allah kara mata yarda ubangiji tabaraka wataala ne ya halicci Hawwa da kashin hagargarin hagun wato na gefen hagun na annabi Adam aka dauka aka halicci nana Hawwa shi saboda Allah ya zabi annabi Adam saboda shine abul bashari cewa inna Allah safa Adama wato Allah ya zabe shi a matsayin shine uba ga kowa saboda zamu ga ko lokacin da manzo Allah ya yi mi'raji da aka je sama ta daya annabi Adam aka fara samu malamai suke cewa ai dalilin da yasa aka fara samu annabi Adam saboda nuna ma shine abul bashari saboda ga manzo Allah ya same shi har ma Jibrilu yake ce masa ya rasulullahi ga babanka Adam abul bashari kai kuma a matsayin ka na sayyidul bashari annabi Muhammadu kenan shi annabi Adam baba ne shi kuma manzo Allah shugaba ne to wake gaba kowa da gaban sa amma dai gaba ma da gaban ta aiko shi annabi Adam abul bashari shi kuma manzo Allah sayyidul bashari shi ko idan mutum ya zama shugaba to ko uba sai ya koma kasansa yanzu misali a ce mutum ya zama gwamna a gari idan babansa na raye waye uba waye shugaba gwamna ne shugaba ko yanzu da misali baban gwamna zai taho a hanya a cikin mota sai ga togar gwamna ta zo to Allah zai kauce ko ba zai kauce ba zai kauce dole sai matsa dan togar gwamna ta san baban gwamna bane saboda ba irijiniya balle a gane shi wani ne daga dole ya matsa yanzu dole baba ya matsa wa shugaba saboda shi ma annabi Adamu abul bashari ne manzon Allah kuma sayyidul bashari shi kuma shugaban halitta ne sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya zabi annabi Adam saboda ya zama abul bashari to yadda Allah ya zabi annabi Adam sannan ya zabi annabi Nuh shi kuma shaykhul mursalina shugaban masu wa'azi ne duk wani manzo da yayi wa'azi to yayi kwaikwayo ne ga annabi Nuh alaihi salatu wassalam shine wanda ya shekara sama da 1000 yana wa'azi babu wani wanda ya gogoro maya wajen wa'azi kamar annabi Nuh alaihi salatu wassalam kamar yadda Qur'ani ya gaya mana wa'azi kawai annabi Nuh sai dai shekara 950 yana wa'azi banda sauran shekaru don ya rayu shekara 1400 to shekara 450 gan bai da aiki banda wa'azi fa nabi safihim alf sanatin illa 50 aman fa akadhum tufan wa hum zalimun to shi a matsayin sa na shaykhul mursalina sai Allah ya ce to na zabi annabi Adam saboda abul bashari ne na zabi annabi Nuh saboda shine shaykhul mursalina sannan yace wa Nuh wa ala Ibrahima yace na zabi iyalan gidan annabi Ibrahim ko kuma ma'ana malamai sun ce wa ala Ibrahima har ana nufin annabi Ibrahim ne abunda yasa Allah ya zabi annabi Ibrahim kuma har ya kira cewa ya zabe shi saboda shi kuma abul anbiya ne baban annabawa ne saboda yawanci dukkan annabawa da suka zo bayan annabi Ibrahim ƴaƴa ne da jikokin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam dan Allah ya zabe shi sannan Allah ya ce na zabi wato Imran to yadda Allah ya zabi waɗannan mazaje a matsayin su na annabawa to ubangiji tabaraka wataala anan sai yake gaya mana ai bayan mazan ma Allah yakan zabi mata dan kana dauka mata kamar waɗansu yasassu ne a gefe matsayin su bai kai a zabe su ba a su dai ba sa zama annabawa ne babu mace ba annabiya ba ai ba amma duk wani mukami mata suna iya taka mukamin da mazaje ma sai sun yi da gaske suke taka mukamin da mata suke takawa saboda kai tana na Maryam anan ubangiji da yace mana wai qalatil mala'ikatu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ambata wa dukkan duniya su ji id qalatil mala'ikatu lokacin da mala'iku suka ce anan ana nufin mala'ika Jibrilu ne shi kadai kamar yadda muka faɗa a jiya karatun mu na baya nan ma an kawo aya mai kama da wannan iz qalatil mala'ikatu anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa asuran wa nabiyyan min as-salihin cewa Allah ya yi wa Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam albishi lokacin da yake tsaye yana ibada wa qa'imun fil mirabi yusalli fil mirabi an la yubashshiruka bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa asuran wa nabiyyan min as-salihin cewa Allah ya fada iskalatil mala'ikatu ya cewa mala'iku sun ci ana nufin mala'ika jibrilu kamar yadda aka fada a can anan ma ana nufin jibrilu ne alaihi salatu wassalam saboda shine shugaban mala'iku saboda haka yanzu ana magana ne da bakin jibrilu mala'ika jibrilu su kuma mata a su kuma mala'iku a kowane lokaci ana ba su lamiri ne na mata ba lamiri na maza ba shi yasa aka ce isqalatil mala'ikatu yayin da mala'iku gungun mala'iku suka fadi saboda haka su an fi dangana su da wato ta'ut ta'anifi an fi dangana su da matantaka ba da maza ba shi yasa ma kafirai da suka fata suke cewa to ai mala'iku banatullahi ne subhanallahi wai mala'iku yayan Allah ne saboda an ce mata ne ko ba mata bane to amma da yake Qur'ani ya kawo su da siga na mata sai kafirai suka dauka ai mala'iku mata ne saboda haka sai suka ce ai al-mala'ikatu banatullahi ai mala'iku yayan Allah ne tunda mata ne har ma ubangiji yake kalubalantar su yake cewa a'a yanzu ku a ce mala'iku sune yayana tunda na ce mata ne kuma ba ku son aihon mata haka Allah ya gaya musu yace alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan ismatun diza ku kwa zabi yaya maza ku ce sune naku sannan ku dangana mu yaya mata Allah yace kai amma wannan rabon naku ba ku adalci bai ji Allah astaghfar banati alal banin malakum kayfa takubu kuna zaban yaya maza ba ku son mata kuma sannan ku tashi dangana mu yaya sai ku ce dawo mata ku ko ba ku son yaya mata to su mala'iku ana kawo su da damirin mata ne amma ba mata bane to anan shine ubangiji yace izgalatil mala'ikatu ya rasulullahi ka ambata wa duniya ta ji yayin da mala'iku suka ce ma'ana yayin da mala'ika jibrilu yace me yace yace inna allah ya maryam yace ya kena na maryam kamar yadda muka fadi babu wata mace a kaf cikin halitta wanda Allah ya kira sunanta a cikin alqur'ani sai maryam ita kadai aka kira sunanta a qur'ani sura ma guda ake da shi mai suna suratu maryam saboda darajanta a wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ubangiji yace to inna allah safaki ubangiji ya zabe ki nan mala'ika jibrilu ne yake gaya mata cewa Allah ya zabe ta amma anan ba a matsayin wahayi ake magana ba domin ba a yi wa mata wahayi sai dai maza kamar yadda qur'ani ya gaya mana cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim cewa ba mu aiko waɗansu manzanni a gabaninka ba face maza ne waɗanda ake wahayi duk da a wata ayar tana nuna kaman an yi wa nana Maryam wahayi ne amma ba wahayi bane ana kiransa ilhama wahayi ilhamin ne kamar yadda Allah yana iya yi wa sauran halitta wahayi har abunnan tsuntsaye har kwari Allah ya kan musu wahayi kamar yadda muka gani a cikin Qur'ani idan muka duba ayar hatta gudan zuma sai da Allah ya mata wahayi a yadda Qur'ani ya faɗa mana wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhizi min al-jibali buyutan to anan ba wahayi ne yadda ake yi wa annabawa wahayi ba a'a wahayi ne na ilhama dan wahayi yana tsayawa ne iyakan annabawan Allah saboda haka yanzu tana na Maryam kai tsaye ba wahayi bane wahayi ne na ilhama na bishara ake yi mata duk da Qur'ani Allah ya gaya mana cewa wazkur fil kitabi Maryam idin tabadar min aliya makanan sharqiya fatakhadha min duni mijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya da Allah yace fa arsalna ilayha ruhana Allah yace mun aiko mata jibrilu shine ruhu mun aiko mata jibrilu a kaida kuma jibrilu shi yake kawo wahayi to yanzu tunda Allah yace fa arsalna ilayha ruhana mun aiko mata ruhi mu shine jibrilu yazo ba yana nuna an mata wahayi bane ba a yi wa wani wahayi sai annabin Allah daga cikin annabawan Allah saboda haka anan Allah sai mata albishir cewa inna allah astafaki Allah ya zabe ki ma'ana ikhtaraki Allah ya zabe ki zabi saboda yayi ki ya shirya miki zai baki aihuwa ba tare da miji ba ita kadai ne a cikin mata wacce ta haihu babu miji duk wanda kaga ya aihu a duniya to akwai namiji akwai mace banda annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam shine wanda Allah ya halicce shi da kun fa yakunu da tabo da laka haka dai Allah ya hada ya halicce annabi adam to banda annabi adam alaihi salatu wassalam duk wanda ka gani a duniya ya fito ne tsakanin uwa da uba banda annabi Isa alaihi salatu wassalam shi kawai ya fito ne wajen uwa amma babu uba shi yasa Allah ya ce to na zabe ki domin wannan baiwar babu wacce aka yi wannan baiwar banda ita na nan Maryam alaihi salam Allah kara mata yarda saboda Allah ya yi mata zabi ya ba ta da ba tare da miji ba ba tare da namiji kuma ya taba ta ba wannan zabi ne Allah ya yi mata ya ba ta wannan saboda Allah yake cewa inna Allah astafaki Allah ya zabe ki ya baki aihuwar da ba tare da miji ba sannan wa baharaki Allah kuma ya tsarkake ki ita na nan Maryam alaihi salam Allah ya tsarkake ta namiji bai taba taba jikinta ba sannan na biyu ba ta al'ada na uku ba ta jinin bigi duk wani abun da ya shafi mata ita na nan Maryam ba ta yi Allah ya tsarkake ta kamar yadda Qur'ani ya ga mana anan inna Allah safaki wa baharaki Allah ya zabe ki kuma ya tsarkake ki sannan wasafa ki Allah ya dada zabin ki kuma sabon zabi ala nisa'il alamin akan sauran matan talikai amma anan idan an ce alamina kullu ma si walla duk abun da ba Allah ba ana kiran sa alam saboda ka idan aka ce alamina malamai suka ce ai Allah ya zabe ta ne akan alami zamaniha akan alam din zamanin ta amma banda zamanin Annabi Muhammadu ai shi manzo Allah daban ne duk abun da Allah ya zaba a baya to an zabe shi ne kafin zuwan Annabi Muhammadu tunda manzo Allah ya ga yanzu kowa ya zamanto wanda yazo zamanin Annabi shine zababbe akan wanda ya wuce inde ba Annabi bane domin ita nana Maryam Siddiqi ya ce waliyi ya ce to waliyin zamanin Annabi Muhammadu ya fi waliyin kowane Annabi saboda shi manzo Allah daban ne matsayin manzo Allah ne ya kai duk abun da Allah ya zaba duk abun da Allah ya yi wa Annabi to Allah zai marzafin sa daban to ita ana maganan Allah ya bibita ta ala nisa'il alamin ai ana nufin talikan zamanin ta ne amma banda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ra ka zamu ga su ma ta Allah ya musu zabi kamar yadda Qur'ani ya tabbatar mana saboda Allah ya kara nuna mana yayi wa mata zabi har sura guda akwai mai suna suratul nisa'i surar mata babu wani addini da ya lura da mata kamar musulunci babu ba addinin da ya lura da haƙƙin mata da girmama mata da mutunta mata irin musulunci saboda haka zaka ga cikin Qur'ani ya cika da bayani akan mata da irin girman mata ga suratul maryam akwai ga suratul nisa'i akwai da yake yanzu duniya ta shiga wani hali waɗansu suna cewa wai musulunci yana takewa mata haƙƙi wai me ya faɗan hakan fa wani bawa ne daga cikin bayin Allah shi ko Allah shi yayi mazan shi yayi mata ai babu ma addinin da ya bawa mata mutunci da girmamawa irin musulunci har ma su suna ganin kaman cewa wai dalilin da yasa suke ganin kaman musulunci ya tauye wa mata haƙƙi idan an zo rabon gado Qur'ani abinda Ubangiji ya ce idan za a raba gado lizzakari mislu hadzil unsayayn ne in za a raba gado mace ana ba ta rabi ne namiji kuma ana ba shi cikakke wai ya za a yi haka a ba wa mace ma cikakken nata kafin zuwan musulunci mace ba ta da gado kuma har yanzu maganar nan da muke yi akwai addinan da ba da musulunci ba will kawai ake yi in mutum ya zo kafin ya mutu kawai dukiyar ba matarsa ma a ciki ko a kasar nan akwai wanda suke da wannan al'adar mata ba su da gado to musulunci da ya adalci ai ya ba ta rabi kuma dalilin da yasa musulunci ya bawa mata rabin gado yace maza su rike rabi yanzu da za ka yi gado da ƴar uwarka a gida kai ka samu cikakke ita ta samu rabi to ana nan wata rana sai ta cinye ma na kan ba ko ba haka bane mace tana aurar da kanta ne yanzu idan mace ta kai matsayi ko rashin lafiya ta yi in kai ne karin ta na biyar kai za a kira idan babu namiji kuma da ka zo kudin ka ne zai fara aiki ko ba kudin ka ne zai fara aiki ba ko za ka zo kanta ka ce to ina kudin gado da kika ce rabi kawo zai yi ne to ita mace al'ada mace ba ta iya zama da kafanta dole sai ta dogara da wani ina ma fiye ta tana wajen iyayenta tsakanin uwa da uba idan ta yi aure tana wajen mijinta in ta aihu ta girma tana wajen iyayenta in auren ta ya mutu za ta dawo wajen iyayenta ina kaga ta tsaya da kafanta to a ce ina an ba ta rabin ma ita sai ta je ta dan sayi filinta ko ta dan sayi wani abu yana dan juyawa kai kuma idan ya taso to naka naku ne kai da ita amma nata ne shi yasa musulunci ce to a ba ta rabi kai kuma a baka cikakke to wai sai suka ce a ai musulunci bai yalanci ba saboda an bawa mace rabi an bawa namiji cikakke wanda kuma in ka duba musulunci babu abin da ya taimaki mata kamar musulunci saboda haka musulunci ya lura da sha'anin mata kuma musulunci yana girmama mata shi yasa babu abin da za a yi musulunci kaga Allah ya bar mata a baya duk abin da ake yi in Qur'ani in ka duba suratul azabi ubangiji yana magana akan mata yana cewa innal muslimina to dole sai ka ji cewa muslimati wal mu'minina sai ka ji cewa mu'minati wal qanitina sai ka ji wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafizina furujahum wal hafizati was zakirina la kaseeran was zakirati to haka duk abun da musulunci ya kawo namiji sai ya kawo mace saboda a nuna ba yadda musulunci yake ba wa mata muhimmanci to kaga dai yanzu a nan musulunci saboda ya nuna ma yadda yake ba wa mata muhimmanci har sunan Maryam sai da aka kira wanda mu dubi matsayin sayyida Fatimatu Zahra yar manzon Allah wanda duk duniya da lahira babu wacce annabi yake so kamar ta amma babu sunanta a Qur'ani amma akwai sunan na Maryam saboda a nuna ma muhimmancin matan da kuma muhimmancin waɗanda suke iyayen annabawa to Allah ya zabe ta anan amma akan wato alam na zamanin ta a lokacin babu wanda yake ta daraja amma idan an dawo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ai mata da yawa sun tsallake ta da yawa ba wai ɗaya ba da yawa barma ummahatul mu'minin matan annabi barma matan waɗansu sabon manzon Allah waliyan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan waliyan sun tsallaka saboda waliyan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka manzon Allah yana magana akan mata yake cewa kabula min rijali katirun maza da yawa sun cika amma walam yakmul min an-nisa' illa arba'un manzon Allah ce mata maza da yawa sun cika sun zama mazaje amma a mata guda hudu ne suka zamanto wanda duniya take fadan su Allah kuma ya fade su na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Maryam bintu Imran ita wacce muke magana yanzu akan ta Allah kara mata yarda na biyu sai ce Asiyatu imra'atu Fir'aun Asiya matar Fir'auna a duniya amma matar manzon Allah a lahira a duniya matar Fir'auna ce a zahiri amma an ce tunda ta zauna da Fir'auna Fir'auna bai taba taba jikinta ba shi yasa ita da mata rayu da Fir'auna da imaninta kamar yadda Qur'ani ya gaya mana wa daraballahu matalan lil ladina amanu imra'atu Fir'auna idh qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَمْرِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دبيو كينان اسكن ماتان دا سكا تشكا نوكو منزان الله صلى الله عليه وسلم يجي وخديجه بنت خويلد ده خديجه ير خويلد ماتار منزان الله تفرقو وتتوندا النبي يا وريتا كو كيشيا بي متا با شيكارا 25 النبي بي قارا ماتا اكن نانا خديجه با سي باين تا رسو ايتا دي تا زونا كاجي اينين فاست ليدي كينان first lady na ainihi automatic first lady ke matar manzon Allah tunda ta hau kujeran bai mata kishiya ba sai bayan ta yi wafati ta rasu sannan manzon Allah ya auro na na Sauda sannan daga baya ya auro na na Aisha aka ci gaba da kuma auren sauran waɗanda aka auro to ita ce ta uku ta ƙarshe ita ce sayyida Fatimatu Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce Fatima yar manzon Allah shugaban matan duniya da lahira shugaban matan aljanna Allah ba mu albarkacin ta so waɗannan matan guda hudu inji manzo Allah maza da yawa sun cika amma mata guda hudu nan sune suka cika a cikin mataye so amma idan muka duba a tarihi za mu ga mata da yawa idan maganar ilimi ne za ka ga akwai matan da ilimin su ya kai duniya ta daga kai ta kalle su musamman idan ka dubi irin matar manzon Allah ummatul mu'minina daya daga cikin su ita ce ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda abunda annabi yace mata khuzu nisba dinakum dinakum inda hadhihi humaira annabi yace rabin addinin ku gaba daya ku karbe shi a wajen wannan yarjar ita ce ummul mu'minina Aisha rabin addinin mu gaba daya na musulunci fa annabi yace in dai kuna neman rabin addinin ku to ku neme shi wajen Aisha in kana jin ilimi ne to rabin addinin gaba daya yana wurin ta to maza nawa ne suka yi wannan mukami ai sai an tace ko saboda haka zaka ga ita Aisha tana cikin manyan marwayata hadisi a cikin sabon manzon Allah guda bakwai akwai sabon manzon Allah guda bakwai wanda babu marwayata hadisi mafiya yawa kamar su tana cikin su akwai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda akwai Abdullahi ibn Umar dan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala akwai ita nana Aisha din Allah kara mata yadda domin an ruwaito hadisi a wajen su guda 2210 duk daga bakin ta aka ji su daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ma hadisi da suke magana akan abu da ya shafi cikin gidan annabi saboda ga in ilimi ne kaga tana cikin waɗanda ma a mazajen sahabban ma a mazajen sahabban ma wanda ake gugurumaya da su wajen ruwaito hadisi kana cikin su kaga idan magana ilimi ne kaga ashe a cikin mata akwai wanda suka kai a kalle su idan kuma ka dawo wajen maganar abun da ya shafi jarumtaka jarumtaka kamar maza to a cikin matan sabban annabi nan ma akwai su akwai wanda ake kiranta ummu khallat ummu khallat mata ce ta wani sahabi wanda ake kiransa amrun bin jumu lokacin da za a je yakin badar sai take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ina so ka mun izini aje yaki da ni duk da mata yin suje ba sa yaki amma ina so ka yi mun izini in je yaki amma abun da zai kai ni duk wanda aka yi min rauni cikin sahabbai a kawo shi umar magani kaji jarumtaka macen da ko allura bata cika iya yi ba yau fagen daga take so ta je ayi rauni a kawo tai kokari tai treatment ka san me treatment ai ba karamin mutum bane kowa ne ke iya karanta likitanci a yau to ita ce likita farko mai yiwa sahabban manzon Allah magani idan sun ji rauni wajen yaki kuma yakin Uhud fa a yakin Uhud da a cikin sahabban manzon Allah akwai wanda ammar suka tsakanin mashi da kibiya suka ya fi 25 amma idan ake kawo tai magani in jarumtaka ne akwai jaruma irin wannan ne yanzu an kawo ta irin zamanin mu nan duk ba sai dai ta wuce gaban mu bita baya ba ki zamu iya ne nan yanzu da a bakin titin nan da taya za ta fashe yanzu irin babbar motar nan karshen ta ni dai wata kila war haka rayi ta gira da Abubakar ko a dubudu rai sai yan kadan sai mai wayo ne zai dan gudu ya ce ba gudu yayi ba amma ga shi dukan mu neman tukan mu zamu yi karan taya kawai ita cewa take aje ne ita wajen yaki ai rauni a kawo mata tai magani ummu khallar sunanta ga ta kuma wajen tsawanan manzon Allah a fagen son annabi kuma nan ma sahabbai da yawa za ta bari a baya dan alura ba fa ba a bar mata a baya ba da aka je aka yi yakin aka gama an kace mijinta amrun bin jumu an kace danta an kuma kace dan uwanta Abdullahi da aka kace su dan ka gane jaruma ce ta gaske sai ta dauko gawawakin su gaba daya ta dora su akan rakumi sai ta tinkaro Madina ta tinkaro Madina sai ta haru da ummul mu'minin Aisha sai Aisha ta tambaye ta ce ummu khallat daga ina tace daga Uhud nake wajen yaki tace me ya faru ya labarin manzon Allah kina da labarin annabi tace annabi yana nan lafiya duk da an yi manzon Allah rauni a yakin Uhud an fasa mar goshi an karya masa hakuri sallallahu alaihi wasallam sai take cewa annabi yana nan daren sa sai don kafin akai ga wannan a wajen yakin da abu ya baci tunda yakin Uhud abu ne wanda ya riga ya baci ba ko magana yaki muke balle mu shiga cikin sa da abun ya baci aka samu matsaloli da yawa ita ummu khallat take tambayan sahabban da basu shahada ba take cewa ina labarin manzon Allah suka ce mata manzon Allah yana nan sai suke ce mata amma fa an kashe mijinki an kashe danki an kashe dan uwanki tace ba shi nake tambaya ba ina labarin manzon Allah aka ce mata manzon Allah yana nan amma fa an kashe mijinki an kashe dan uwanki an kashe danki tace naji ba shi na tambaya ba ina labarin manzon Allah aka ce mata annabi yana nan tace kai wallahi bazan nitsu ba arinihi ku nuna mun annabi sai na ga annabi hankali na ya kwanta sai da aka nuna mata manzon Allah tace kullu musibatin ba'daka hainun ko kuma jalalu tace duk wata musiba in dai kana raye a ai ba musiba bace saboda karfin kaunanta da annabi Muhammadu dala wannan irin soyayya tata an kashe mata miji an kashe mata da an kashe mata dan uwa amma ba ta ji ba ta gani tambaya take ina labarin masoyinta manzon Allah anan fa sabai suke dan Allah yanzu idan amma idan aka ce maka rayi magaran mata wannan bai kai aka laita matsayin limar ba wajen soyayyar annabi saboda haka mata ba bar su a baya ba ta dauko gawawaki guda uku wanda yanzu mace yan an yi mutuwa a gida a da gara dai yanzu tsoron ya ragu saboda yawan mutuwa yawan mutuwa ya sa yanzu an dan rage tsoron mutuwa ko da idan an yi mutuwa a gida wasu matan a gidan ma ba sa iya kwana in dai gawar tana gida saboda kabar tsoro ko ba haka bane to yau ga wata mace tun a zamanin manzon Allah iya wanda suka rasu ma basu fi girge ba amma ta dauko gawa waki har guda uku saboda jaruntaka ta dauro su akan raƙumi ta taho da su cikin Madina da ta haɗu da Aisha Allah ƙara mata yarda tace ina zaki je kuma tace na dauko gawa waki ƴan uwana da mijina da ɗana wanda suke shahada zan je ni in bunne su ita ba za ta je ta bunne su ba saboda jaruntaka fa tace to Aisha sai ta tambaya ya labarin manzon Allah sai tace a manzon Allah yana nan lafiya ba komai to da ta tafi Madina za ta je ta bunne waɗannan waɗanda suke shahada sai raƙumi yake tafiya ashe raƙumi bai san za a rage musu daraja ba ne sai raƙumi yake tafiya karshe da raƙumi yake tafiya sai ta juyo tana juyowa raƙumi sai biyo sai da ta dawo wajin da aka yi shahada Uhudu da aka zo wajin Uhudu sai take cewa manzo Allah ai ga abun da ya faru na dauki gawaki zan je in bunne amma raƙumi yake tafiya shine na dawo manzo Allah ya ce to aje a bunne su annabi ya zauna aka bunne su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu addu'a yake cewa dukkan su nan guda uku Allah zai hada su zai taso su ranar alkiyama tare sai take cewa ya rasulullahi kai mun addu'a ni ma Allah sai in tashi tare da su annabi ya ce kai ma zaki tashi tare da su wana rage da ummu khallat in jaruntaka ne amma ta ya kamata a kalle ta dan ka gane ba a bar mata a baya ba da wani yake garin kamar musulunci ya aje mata a baya a gaba suke sannan akwai a cikin matan a cikin sahabbai mata akwai wanda ake kiranta ummu waraka ummu waraka mahaddiciyar alqur'ani ce tun a zamanin manzon Allah ita ce wanda manzon Allah da kansa yake zuwa ziyara har gidanta yana gaya wa sahabbansa indali ubira nazura shahida ku zo mu je mu ziyarci shahidiya saboda ga manzo Allah yakan je har gidanta ziyara to da yake mahaddiciyar alqur'ani ce sai take neman izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai mun izini mana in dinga limanci a gidana annabi ya ce na miki izini saboda ga ita liman da a gidanta tana jin sallah amma mata ba sa limanci amma ita saboda annabi ya kai dan annabi a sorati in annabi ya faɗi abu koya yake ya zama kawai annabi ya ce ki je ki limanci a gidanki kowa ya zo gidanki ya biki sallah daga nan ta zama liman a gidanta ka san ko komin mazanta ta mazakanta kanka ba za ka zo gidanta kamar ta liman ba domin ita annabi ya nada ta ne a matsayin liman to wannan ita ce ummu waraka wanda daga karshe shahada sai za mu yi magana kan shahadanta a ayan da take gaban mu insha Allah to na ga nan nuna mana cewa ba a bar mata a baya ba sannan idan kana magana ne wajen ibada ba a bar mata a baya ba akwai waliya wacce ake kiranta Nafisa ita wannan Nafisar mata ce ga Ishaqa ibn Ja'far as-Sadiq jikan manzon Allah ita ma kuma sharifiya ce ta bangaren Imam al-Husaini ana kiranta Nafisa akwai wata yar uwarta ana kiranta Zainab bintu Yahya Zainab bintu Yahya take cewa nayi wa yar uwata khadamtu ammati 40 sanatan nayi wa yar uwata na shi hidima shekara 40 yace take cewa lama araha tanamu billayl ban taba ganin tayi bacci cikin dare ba shekara 40 da Allah yanzu in an kawo irin wannan kara zamani akwai sauran namiji ne ai duk mun zama mata shekara 40 fa bata yi bacci ba sannan wala tafsiru bin nahari sannan shekara 40 ban ga ta sha ruwa da rana ba shekara 40 ana kiranta Nafisa jikar manzon Allah ce mijinta shine Ishaq ibn Ja'far as-Sadiq shekara 40 fa jama'a saboda ibada to wannan yanzu an kawo ta kana tsammani mu dai ba sai mu zauna kallo ba shekara 40 fa ba fa kwana 40 ba yanzu nan in aka ce ana neman wanda ya kwana 40 bai bacci ba sai dai rashin lafiya sai dai rashin lafiya amma tsabar lafiya kawai da godiyar Allah da ibada ina tsammani ba za a samu daga raje ba kwana 40 to ko awa 40 da aran ba aran ba kuma kwana 40 bai na gashi ba shekara 40 Nafisa sunanta in kana jin maganar ibada ne to me aka bari wace wacen aka bari a baya ai mata suna nan a gaba sai dai idan kawai mutum bai sani ba sannan idan ana maganar walittaka ne da ibada mu dubi Rabi'atul Adawiyya Rabi'atul Adawiyya Allah ƙara mata yarda waliyi ya ce wace walittakanta ya kai ta kere mazajen zamaninta kowane waliyi sai dai ya cire hula a gabanta Rabi'atul Adawiyya mutumiyar Misr ce wanda ta kai matsayin da bata bacci da dare idan ta yi ibada in gari ya waye sai ta kama kuka ta ce wai idona bacci kake nema yanzu yaushe zan kwanta da kai ga lahira a gaba na kwana take sana nafila inji bai wata tace ban taba gani ta yi bacci ba in gari ya waye kuma haka tana kuka wai ta dan yi gengedi kukan gengedin take yi tana cewa ido yanzu ido bacci kake so ga lahira a gaba na yanzu an aka gwada rabiya sala da wiya da irin mu na yau ai kaga ba za a yi magana ba ko saboda wani takanta ita ne wanda ta kai matsayin wani takanta ya kai ta yi magana da ya girgiza mazaji a zamanin ta tace ubangiji ina gaya maka idan ina bauta maka don aljanna ne karka bani aljanna idan kuma ina jin tsoron ka ne don tsoron wuta Allah ka sani a wuta akai ta akan ta aka ce kai wannan wani irin rashin ladabi ne a halaran Allah tace a'a ni zakanina da Allah ya wuce haka tace abunda nake nufi shine yanzu girman Allah da matsayin Allah bai kai ya sani in bauta mar ba sai ya ce mun yana da aljannan da zai bani tace to ni ina bauta ma ne Allah don ka kai in bauta ma ba don kudin abunda zaka bani ba ni ba lebura bane Allah ina jiran in yi aiki ka biya ni girman ka ya wuce ka biya ni sannan Allah yanzu duk girman ka nan ba zan ji tsoron ka ba sai dan kana da wuta yanzu idan baka da wuta ba zan ji tsoron ka ba to ni ina jin tsoron ka ne don ka kai in ji tsoron ka ba don tsoron wuta ba kaji ya kaji walittaka yanzu kai da kaji ka warke ko baka warke ba kai ma da aka fada na farkon ka dan ji yaya abun yake to amma ita tana duba girman Allah ne tace Allah ya kai in bauta mar ko bai da aljanna tace amma ni ba zan zauna gaban Allah kamar lebura da mai gida ba in yi leburanci a biya ni yanzu in mai gida yanzu idan misali me gidanka ya kira ka zo kai aiki dan Allah in bai biya ka ba gobe ya kira ka zaka zo to yanzu Allah ya ce babu aljanna ba zaka bauta mar ba ita abinda take nufi kenan saboda walittakan da Allah ya mata kuma yana daga cikin walittakan da Allah ya mata wata rana barawo ya shiga gidanta yayi sata da ya sata yayi bi kaya zai fita sai ne mi kofa sai rasa yayyawo ga kaya aka ya rasa kofin fita sai ya dawo sai ya zo ya ajiye kaya ya ajiye kaya ya tafi kadan sai ya ga kofa sai ya sake dawowa sai ya dauka kaya sai kofa ta sake bacewa ya nemi kofa ba kofa ya sake dawowa ya ajiye kaya akai sau uku a na ukun sai ya ji ana mar murya ana ce masa Hatibi yana mar magana yace sai Hatibi yake cewa idza kana alhabibu yanamu wal mahbubu la yanamu idan masoyi yana bacci wanda ake so baya bacci shine Allah abunda kawai yaji an faɗa mar kenan sai ajiye kaya ya tsorata sai ta farka ta ganshi da yake dama irin bacci ne na waliyai ba wai bacci ne na ka kwanta har a gama abunda za a yi ba wani sai a dauke shi a kai shi har gombe bai sa an dauke shi ba ko su baccin su irin na waliyan Allah irin baccin annabawa ne irin baccin da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam inna ma tanamu aynaya wala yanamu qalbi zuciyar ce take bacci amma idon baya bacci da ya gama kewaye sa gida bai samu kofa ba sai ta bude ido ta kalle shi tace ai mun gyara tsakanin mu da Allah Allah ya yarda mun gyara saboda haka Allah ya gyara mana lamarin mu ka taba mana kaya ba zai yi ba wannan wali ya ce Rabi'atul Adawiyya sunanta to kaga musulunci bai bar mata a baya ba Allah ba mu albarkacin su to saboda haka waɗannan kadan kenan kuma ko a duniya za ka ga Allah ya kan dauki darajar mata ya dora su su zama manya a kowane bangare ko bangaren ilimi ko bangaren harkokin rayuwa ko ta ina Allah yakan ba su baiwa irin wannan saboda kara gane mata an yasar da su musulunci bai bar su a baya ba to shine ubangiji tabaraka wataala yake cewa innallaha safaki wa baharaki wa safaki ala nisa'il alamin Allah ya zabe ki akan matan talikai amma talikan zamanin ta ba irin zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda zamanin manzon Allah zamani ne wanda annabi yake faɗa da kansa khairul uruni qarni annabi yace zamanin da nazo a cikin kowane zamani shi ko manzo Allah duk abun da Allah ya yi wa annabi ya ji na kowa idan Allah zai bawa wani annabi wani abu a zamanin wancan annabi abun da Allah zai bawa annabi Muhammadu a zamanin nan ya ji na wancan annabi domin annabi ya ji wancan annabi shine manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam so da ka zaga zamanin sa tunda ya fi kowane zamani abun da zai zo a zamanin sa kuma ya fi kowane zamani shi yasa al'umman manzon Allah ta fi kowace al'umma ubangiji yake cewa kuntum khayra ummati ukhrijat lillahi al'umma annabi ta fi kowace al'umma wannan mushi Ibrahim radiyallahu ta'ala yana faɗa cikin diwani yake cewa zamanu rasulillahi khayru zamani وقيبة كير الكلب كير مكاني saboda haka ubangiji yace ya maryam yake maryam har yanzu Allah ya kira ta ubuniti li rabbiki ki kankan da kai ki wa Allah biyayya ki yawaita ibada ibada shine ma'ana ubuniti li rabbiki wasjudi ki yawaita sujada warka'i ma'ar raki'ina ki ruku tare da masu ruku ma'ana ki sallan jami'i tare da masu sallan jami'i nan Allah yana mata bayan Allah ya nuna mata ya zabe ta to ga aiki kuma zai sa ta ya san za ta iya tunda na zabe ki to ki zama ubuniti ki zama mai yawan ibada sannan wasjudi ki zama mai yawan sujada warka ima arrakina sannan ki zama to mai yawan ruku'u kaga nan Allah ya ga mata abinda za ta yi to don Allah ya nuna wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba al'umma manzo Allah fi biyu gamu daban ne duk abinda Allah ya ce wa Maryam ta yin nan Allah sai da ya ce mana ku dukka kamar hadisi nan da muke karantawa arba'un hadisi abunda Allah yake cewa annabawa mursalai su yi saboda matsayin da Allah ya bamu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce mana mu ma mu yi abunda yake cewa manzanni su yi mu ma sai ya ce mu yi inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina haka muka karanta a hadisi ko ubangiji sai ya ga manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba washkuru ni'matan la in kuntum iyyahu ta'budun yadda Allah yake cewa manzannin Allah su yi dan a nuna matsayin mu a wajen Allah idan Allah ya ce wa su annabawa da suka wuce su yi sai ya ce to kuma al'umman annabi ku yi dan mu gane irin matsayin daban ne to nan da Allah ya ce wa nana Maryam ta yi ibada sai muka ji duk Qur'ani ya ga mana hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin anan Allah ya ce mata ubuniti to mu ma sai Allah ya ce mana hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salatil wusta da sallar da take ta tsakiya sallar tsakiya malamai sun yi maganganu akan ta da yawa amma ba a mahallin ta muke ba amma dai an firin ja yadda cewa sallar al'asar ake magana hafizu ala salawati was salatil wusta sai Allah ya ce mana qumu lillahi kamar yanda Allah ya ce ya maryam ibnati li rabbiki sai aka ce mana hukumu qumu lillahi qaniti mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tashi mu tsaya muna masu kunuti bi ma'ana muna masu ibada muna masu tsawaitawa muna masu yawan tanajira da sauran duka ibada anan Allah ya ce mana mu tsaya mu yi kunuti wata ayan kuma sai ubangiji ya take ce mana wala talbisul haqa bil batili wa taktumu al haqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata sai ya ce warka'u ma'ar raki'in kamar yanda Allah ya ga mata annan cewa ya maryam ibnati li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina mu ma sai Allah ya ce mana warka'u ma'ar raki'ina al'umman manzon Allah ke to da Allah yake ki sujada nan ma sai ubangiji bai bar mu ba yace Allah ya tsafi min al mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allah samiyun basir ya law ma baina din wa ma qalban wa ila la turja'u umur ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu khaira la'allakum tuflihuna sujadan ma Allah yake mana mu ita ya hada mata ita a aya daya amma mu sai da Allah ya raba uku dan a nuna mana matsayin al'umman manzon Allah saboda kuma yadda Allah ya zabe ta anan sai ya nuna mana a can kuma mu ma ya zabe mu Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas cikin mutanen ma Allah ya yi zabe musamman cikin al'umman manzon Allah to abunda Allah ya mata umurni yace to mu ma mu yi kokari mu yi to shine Allah ya ce ya maryam ibnati li rabbiki wasjudi ki zama mai yawan sujada warka'i ma'ar raki'ina ki zamanto mai yin ruku'i tare da waɗanda suke yin ruku'u bi ma'ana jami'i shine warka'u ma'ar raki'ina idan masu jami'i suna jami'i ke ma ki jami'i saboda haka mu ma idan ana jami'i aka ce mu yi jami'i wannan kenan saboda haka zamu ga ita nana maryam alaihi salam takan yi ibada har ƙafafuwanta su kumbura har ma su fara fitar da ruwa saboda yawan tsayuwar ibadan Allah ita nana maryam din za ta tsaya ƙafafuwanta su kumbura tim har su koma wani lokaci suna ciwo saboda wannan umurni da Allah tabaraka wataala ya yi mata haka zamu ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka shi ma yake yi zai yi nafila hatta tawara maqadamahu har ƙafafuwansa su kumbura wata rana na Aisha tace masa ya rasulullah atafalu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sai ya rasulullah zaka dinga irin wannan aikin in kai ma an yafe in zaka yi ma an yafe manzo Allah ya ce afala kunu abdan shakuran ni bazan zama bawon Allah mai godewa Allah sai kafansa sun kumbura saboda yawan nafila saboda Allah ya ce ayi saboda haka wannan umurni ne da Allah tabaraka wa ta'ala yayi mu yi kokari mu tsaya mu dage abunda yasa bayin Allah suka tsere wa mutane wajen ibada ne shi yasa Allah yake musu umurni su yi din to mu ma mu dage mu yi abunda zamu iya Allah iyar mana na'am
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وبنجي تبارك وتعالى zai ƙara shi gaba da bamu bayani dai akan kissan ita wato nana Maryam da kuma Annabi Zakariya da sauran waɗanda suka yi zamani tare Ubangiji tabaraka wataala yake cewa zalika kamar dai yadda aka maka waɗannan abubuwa ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka maka bayani Allah ya ce min anba'il ghaibi wasu labaru ne daga cikin labarun abinda suke koye na gaibi Allah ya baka labarin su ya Rasulullahi. Dama shi Al-Qur'ani kullun a bakin Annabi yake jin sa. Annabi shine mai fada aje a bakin sa da abun da ya buya da abun da ya bayyana duk Annabi sai ya zo ya bayyana shi. Allah sai yake cewa min anba'i wannan labaru ne wasu labaru ne. Daga cikin labarun da muke baka min anba'il ghaibi daga labarun abubuwa da suke boye kuma nuhihi ilaika muke maka wayi zuwa gare su ya Rasulullahi. Domin wa ma kunta ladaihi izilguna aqlamahu lokacin da aka jefa ƙuri'a a ruwa sanda ake neman wanda zai reni nana Maryam kamar da muka karanta a baya lokacin da aka jefa ƙuri'a cewa waye zai rene ta baka nan ya Rasulullahi amma gashi muna baka labari abunda baka nan aka yi yanzu gashi mun zo muna baka labari ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ayyuhum yakuru Maryam lokacin da aka jefa ƙuri'a cewa wane ne zai reni nana Maryam baka nan amma gashi mun baka labarin abunda ke koye na gaibi sannan amma kun tala dai mi yaktasimun lokacin da aka samu jayayya cewa waye zai reni nana Maryam a lokacin da aka haife ta wannan yace shine har ma Annabi Zakariya yake cewa babu wanda ya cancanta ya rene ta sai ni saboda ina auren yar uwar mahaifiyarta wato ummarta kenan kamar yadda muka fara a baya dama da ita Hannatu bintu Qafuza da kuma Isha ita ma bintu Qafuza ya da danwa ce wancan Hannatu tana auren Imrana shi kuma Annabi Zakariya yana auren Isha to da aka zo za a yi wato reno aka zo ana cewa waye zai Annabi Zakariya ya ce to ainihin ina auren yar uwar mahaifiyarta ni ya kamata in rene ta har ma suke cewa a in dai wai cancanta ne ai da bai kamata mahaifiyarta ta kawo ta lura da ita ba mahaifiyarta lura da ita mana aka yi ta musu dai daga ƙarshe aka ce to yanzu abun da za a je a jefa ƙuri'a wanda ƙuri'arsa ta fada to shine zai rena shine Allah yake ce masa lokacin da aka yi wannan abu ai baka nan ya Rasulullahi amma muke baka labari anan Allah dai ya ƙara nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi wannan wasu labaru ne daga cikin abun da ke koye ma'anan gaibu kenan saboda a nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abun da ke koye domin Allah ne ya sanar da shi ba shine gaibu ba domin ana cikin wani halin da zaka ji ba gaira ba dalili ka ji mutum ya ce ba san cewa Annabi ya san gaibu kuskure ne a shine akan kuskure duk wanda ya ce Annabi bai san gaibu ba shine akan kuskure da Al-Qur'ani ya tabbatar Annabi ya tabbatar to wace magana za a saurara kuma babu dama menene gaibu abun da ke boye to anan me Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi ba canza abun suna ba wannan wasu labaru ne daga abun da ke boye ai ba duka bane tunda an ce min tabidiyya ne wasu labaru ne daga cikin labarun abun da ke boye ashe akwai abun da har yanzu yana boye ba a gaya wa kowa ba Annabi ya sani ko ba shine fahimtan ba min anba'il ghaibi wasu labaru ne daga cikin labarun abun da ke boye muke baka labari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Annabi ya san gaibu ya yi mu misali za mu bada misali ko guda biyu dazu mun yi magana akan ummu waraka wacce Annabi yake zuwa ziyara har gidanta har muke cewa Annabi yana faɗa wa sahabbansa in dali ku bina nazuru shahida ku zo mu je mu ziyarci shahidiya shahidi kan ba wanda aka kashe a wajen yaji ko kuma nauyi na shahada da annabi ya girga shi ne shahidi ba to don a nuna ma annabi ya san gaibu annabi da yana cewa ku zo mu je mu gaira shahidiya an san shahadan za ta yi bayan manzo Allah yayi wafati sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abu Bakar yayi wafati sayyidina Umar yana halifan annabi Ummu Waraka tana da bayi guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace sai ta ce to na yanta ku bayan na riga na mutu dama an san akwai bawa mudabbar to bawa mudabbari dama shine wanda zaka ce kai bawa ne amma ranan da na mutu ka zama ɗa to sai take ji a waɗannan bayi nata guda biyu tace idan na mutu kun zama yaya to da ta faɗa musu haka ana nan wata ran sai suka hada baki suka ce tunda ta ce idan ta mutu mun zama yaya kuma gashi ta dade mutuwan bai zo ba har yanzu mu kuma muna zo mu zama yaya mu kace ta kawai shikenan mu zama yaya shikenan ka san kuma kaida idan bawa ya kashe mai gidansa to har abada bawa zai mutu haka kuma idan mutun ya kashe wanda zai gada misali baban mutun yayi tara arziki kuma yayi shekaru yaya kuma irin na zamani Allah kiyaye su kawai suna jira a kauci a basu wuri har ba suna yi wannan tsohon ya tare mana wuri subhanallah ya kauce su ibi abinda za su yi ba to da tsautsayi zai sa yayi wa kansa ganganci ɗaya daga cikin magada ya sa a hada baki a kashe babansa sai aka gane da shi aka hada baki aka kashe baban to ko naira ba zai samu ba bai da gado bai da gado ko naira to haka kuma bawa wanda ya kashe mai gidansa shi ma yanzu ya zama bawa mudalaki har mutuwa to sai suka hada baki suka ce to tunda bata mutu ba kuma ta ce idan ta mutu mun zaman to yaya mu je mu kace ta kawai sai suka je sai suka kace ta da dare bayan sun kace ta kawai sai ya labari ya zo sayyidina Umar radiyallahu ta'ala sai ya mutu ya tafi gidanta saboda girman ta a wurin sahabbai to annabi ma da kansa yana zuwa ziyaran ta sayyidina Umar ya zo gidan yana bincike me ya faru aka ce ai wane da wance ne suka kace ta yace maza a je duk inda suka shiga nemo su aka je aka nemo su aka samo su sai sayyidina Umar yake cewa manzon Allah yayi gaskiya dama yace za ta mutu ta yi shahada kuma gashi ta yi shahada da Allah wannan ba gaibu bane ba gaibu bane ba ai ba sai bayan wafatin manzon Allah bayan wafatin sayyidina Abubakar sai zamanin sayyidina Umar aka yi amma dama annabi yace shahada za ta yi kuma shahada ta yi kuma kace annabi bai san gaibu ba to kaddara annabi bai san gaibu ba ni a gari na a matsayin ka na wai kai bai gani kana son annabi menene riban ka in ka zo kana fada wa duniya girma ma annabi kake ko kaskantar da shi kake yi kaddara haka din ne na ga kamar girma ma shi ya kamata kai sannan bayan wannan duk tunda abun nan gaibu da annabi ya fada da yawa akwai wanda ake kiransa Suraqatul Malik lokacin da manzo Allah zai hijira ya koma Madina sai aka ce duk wanda ya dawo da annabi ko da rai ko ba rai za a bashi raƙuma 100 Suraqatul Malik shi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin bai musulunta ba da ya bi annabi ya ganshi sai sayyidina Abubakar yake cewa manzo Allah ga nan wani mugu ya biyo mu manzo Allah ya ce babu komai Allah zai mana maganin sa yana zuwa kusa da manzo Allah sai manzo Allah ya yi addu'a sai ƙasa ya kama dokin dokin ya zama baya gaba baya sai ya duba ya ga dokin sai ya fara nitsewa cikin ƙasa ya san kuma za a iya to annabi Musa ma ya yi ƙaruna addu'a ya nitse cikin ƙasa balle shugaban duniya da lahira annabi Muhammadu annabi Musa ma ya yi wa ƙaruna addu'a fa kasabna bihi wa bidari al-arda annabi Musa ya yi wa ƙaruna addu'a ya nitse cikin ƙasa har yau yana nizo annabi Musa ma ya yi addu'a wani ya nitse ballantana annabi Muhammadu da ya fahimci cewa annabi ne mara addu'a sai ya ce na tuba manzo Allah ya ce to shikenan abun mamaki sai manzo Allah ki ga masa yace abun mamaki yanzu kai yaya zaka ji ranan da za a ce ga nan kamben sarauta kamar mu ce rawanin sarauta na sarkin Kisra akan kanka ran da zaka ga rawanin sarkin Kisra akan kanka ya zaka ji yace ina zai faru ya rasulullahi kamar yanzu mu bada misali a ce a cikin mu nan duk da Allah zai iya yi amma dai da wahala a ce ina ranan da kai ba zai mayu ba kawai ba zai yi ba a cikin mu nan ace sai wani ya ce maka wani yanzu yaya zaka ji ranan da za a ce ma kai ne shugaban kasar Saudiya zai yu Allah zai yi amma ba zai yu ba kai ma ka san ba zai yu ba ko ba haka bane to sai annabi ya gaya mar haka yace yaya kake gani ranan da za a ce ganan kamben sarauta na sarkin Kisra akan kanka yace ta ya rasulullahi ina wannan zai yu domin sarkin Kisra a lokacin shine babban sarki a duniya shigenan annabi ya mara du'a ya juya daga baya musulunta bayan ya musulunta lokacin zamanin Sayyidina Umar da aka je aka yaki aka yaki Kisra aka ci su da yaki sai ga Sayyidina Umar ya dauko rawanin sarkin Kisra yana zuwa sai ya dora wa Suraka ibn Malik Sayyidina Suraka ibn Malik yace alhamdulillah wallahi da ma annabi ya mara kaga dai abunda ba zai yi bane amma saboda annabi ya fada ya faru an dauko rawanin sarkin Kisra an dora wa Suraka ibn Malik sarkin duk duniya shi kuma wani ne cikin sahabbai ma bai iso layin da ake so a iso ba a cikin manyan sahabban annabi wannan ba gaibu bane to kace annabi bai san gaibu ba kai awa kai ame kai awa kai ame ana maganar annabi Muhammadu kai shiru kawai ai manzo Allah shiru ake yi mala ba wanda yake shiga gaban manzo Allah kuma ba abunda zaka faɗa kan annabi kace wai ka girmama annabi fiye da matsayin sa ina ma ka san matsayin annabin balle ka girmama annabi ai sai ka san girma abu kake girmama abu to waye san annabi Muhammadu Allah kadai ya san manzon Allah Allah kai bu wani abu ne mai sauki zuwa annabi Muhammadu suna nan da yawa sai mun zo aya ku ta gaba annabi Isa ma ya san gaibu gashi nan zamu karanta nan gaba in mun zo insha Allah zamu kawo gaibun manzon Allah kamin Allah da ko guda biyar kai har na sahabban annabi sahabbai ma sun san gaibu ora kai in baka sani ba karkace baka sani ba karkace annabi bai sani ba kuma a kiyaye jarumin annabi Muhammadu manzo Allah ba wasa bane Allah taimake mu to zamu tsaya nan saboda lokaci insha Allah Allah ba mu lafiya da zama lafiya to insha Allah zamu maimaita lambar waya da muke bayarwa saboda masu tambaya amma duk wanda ya ji lambar waya da Allah text za a turo ba kira ba text za a turo in an kira ma ba za a dauka ba saboda ba zai yi a dauki waya ba saboda lokacin da za a dauki waya ba zai yi a dauka ba saboda ka zamu saki rana ta lambar 070 30 41 34 31 070 30 41 34 31 amma text za a turo na tambaya ko wani abu mai kama da haka idan mun sani sai mu amsa in ba mu sani ba mu tambayo Allah ya taimake mu Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu wato mun alkhairi Allah ya biya mana dukan damuwoyin mu Allah ya yi mana alfarma manzon Allah wannan tsadar rayuwa da ake ciki muna addu'a Allah ƙara mana sauki albarka da sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughli al-khatim lima sabaq nasir lak bil haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin